sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Asabar, wadda ta yi daidai da 25 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 10:11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Wani harin kunan bakin wake da aka yi da mota ya kashe akalla mutane 7 a babban birnin kasar Somalia a yau Asabar, akan titin da ke kusa da gidan shugaban kasar, in ji wani jami'i. Babban zauren Majalisar Dinkin Duniya yana ci gaba da gudanar taron shekara-shekara yau Asabar tare da masu jawabai daga India, Rasha, Habasha da Haiti da sauransu. Haka kuma za a ji cewa jiya Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya ce kusan Amurka miliyan 60 ne suka cancanci allurar ƙarawa rigakafin coronavirus ƙarfi.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakken shirin. A bangaren rahotanni kuwa, muna tafe da rahoto akan ƙara taɓarɓarewar darajar naira a Najeriya akan kuɗaɗen ƙasashen ƙetare. Ko me hakan yake nufi?
Sai an rage abubuwan da ake da daloli a cikin ƙasar. Misali, ga kamfani kaza ya ce sai an biya shi kuɗi da dala, haka kawai a cikin Najeriya.
Bayan rattaba hannu da shugaban Najeriya ya yi a kan wata doka, sai gashi ya koma yana neman gyaran fuska.
Laifi shi ne ka zo kana son ka yi gyara, tunda kai ba Allah bane, balle ka zo ka ce wai kai dole sai abin da kai yi ba wanda ya isa ya yi gyara gare shi, kowa ana yin gyara shi.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali. Bayan nan za mu kawo muku shirinmu na adawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makiri ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Wani harin kunan bakin wake da aka yi da mota ya kashe akalla mutane 7 a babban birnin kasar Somalia a yau Asabar, akan titin da ke kusa da gidan shugaban kasar, in ji wani jami'i. Muawai Mudi, kwamishinan gundumar Hamar Jajab na Mogadishu, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa wani harin kunan bakin wake da aka yi da mota ya tashi a mahadar Silgab ya kashe mutane 7 tare da jikkata wasu 8. Ba a tabbatar da kowa ne da alhakin kai harin ba, amma kungiyar Al-Shabab wacce ke son kifar da gwamnati tare da sanya dokokin da suke ganin na shari'ar musulunci ne, tana yawan kai hare-hare irin wannan na bom din. Wani ganawar kamfanin lantarki labarai na Reuters a wurin da fashewar ta faru ya bayar da rahoton ganin motoci 7 da kekunan daukar mutane 3 fashewar ta lalata, kuma a mahadar da harin ya faru ta cika da jini. Babban zauren Majalisar Dinkin Duniya yana ci gaba da gudanar taron shekara-shekara a yau Asabar tare da masu jawabai daga India da Rasha da Habasha da Haiti da dai sauransu. Jiya Juma'a, Prime Minister Karaman Tsibirin Barbados ta ba da jawabi mai tayar da hankali ga majalisar, tana tambayar wanda zai tashi ga mutane a duk duniya kuma ya kawo aikin da ake bukata. A maganar Robin Nestumeli, wa zai tashi miki? Prime Minister Barbados Mia Amotoli ya tambayi taron shekara-shekara na shugabanni, inda ta ambaci shahararren mawakin Jamaika, wani ne zai tashi tsaye domin kare haƙƙin mutanenmu? Da take karanta jawabi ta wayar ta, Prime Minister ta zayyano jerin ƙalubalen da suka haɗa da rashin daidaitar raba alluran COVID-19, rashin aikin yi, matsalolin sufuri da sauyin yanayi. Ta ce bai wuce ƙasashen duniya su warware su ba, kawai shugabannin sun gaji da fuskantar su shekara bayan shekara, ba a ga komai yana canzawa ba. Jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya ce kusan Amurka miliyan 60 ne suka cancanci allurar ƙara rigakafin coronavirus ƙarfi. A cikin wani sharhi daga fadar White House jiya Juma'a, Biden ya ce kamar allurar farko da ta biyu, ita ma allurar ta uku kyauta ce kuma mai saukin samuwa. A ranar Alhamis, cibiyar da'irar cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta amince da allurar Pfizer ta uku ga Amurka masu shekaru 65 zuwa sama da ma'aikatan da ke gaba-gaba kamar malamai da ma'aikatan kiwon lafiya da dai sauran waɗanda ayyukansu ke sanya su cikin haɗarin kamuwa da COVID-19 da waɗanda shekarunsu kai 50 zuwa 64 da ke da matsalar lafiya. Za a iya samun allurar ƙarawa rigakafin ƙarfi ga waɗanda aka yi wa allurar rigakafin Pfizer ƙalla watanni 6 da suka gabata. Fadar White House ta faɗi jiya Juma'a Amurkawa miliyan 20 ne suka cancanci karɓar allurar nan take, yayin da jimlar waɗanda aka yi wa rigakafin Pfizer miliyan 60 za su cancanci samun wannan allura da zarar sun kai watanni 6 da yin allurar farko.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, amma kamun mu kai ga kashi na biyu, bari mu fara da rahotonmu na farko. A karo na farko, Naira ta samu babbar koma baya a canjin hukuma da a baya yakan dade akan farashi daya in an duba yadda takan sauya tamkar hawainiya a bakar kasuwa. Ya zuwa jiya Juma'a, Naira ta yi wani sauka na ban mamaki, inda ake alakanta hakan da rashin daukar kwararren matakai daga mahukunta akan masu yi wa tattalin arzikin kasar zagon kasa. Abokin aikinmu Nasiru Adamu Alhikaya ya yi muna nazarin halin da Naira take ciki a kasar.
Hakan ya nuna akwai damuwa don babban bankin ya umarci masu bukatar dala su rike shiga bankuna don samun dala a canjin hukuma. Gashi yanzu shi ma yana neman cillawa sama. A gefe guda, kasuwar canji dala ta kai naira 570 kafin ta sauko zuwa naira 568. A farkon makon dalar ta kai naira 566 a wajen sayarwa. Har yanzu dai a zahiri ba za a iya cewa matakan babban bankin na daidaita farashin kudin ƙetaren na tasirin da ake bukata ba.
Those who illegally buy foreign exchange from this illegal market, carry them in aircrafts out of the country and go to buy arms and ammunition.
Nan ma kalaman gwamnan babban bankin ne Godwin Emefiele da kararra ya zargi kasuwar canji da cewa miyagun mutane kan yi amfani da ita wajen sayen dala su zuba a jiragen sama su je su sayo makamai su dawo don cutar da 'yan kasa. Emefiele ya ce san babban bankin ba zai lamunci amfani da dala daga kasuwar canji don cutarwa ba. Hanya ɗaya ta farashin dala ita ce ta hanyar fataucin kaya ƙetare ko odar kayan zuwa cikin gida. Masanin tattalin arziki a Abuja Yusuf Aliyu ya ce da Najeriya za ta dage wajen wannan dabara da farfado da masana'antu da Naira za ta iya farfadowa.
To dole a duba waɗannan mundoji waɗanda suna tattalin arzikin ta'adi. Haka kuma gwamnati sai ta zo ta bunƙasa to kasuwanci a cikin ƙasan. Banda haɓaka abubuwan da ake faruwa to na harkokin kasuwanci sai an haɓaka shi da doki da kuɗin ƙasar Najeriya. Sai an rage abubuwan da ake da daloli a cikin ƙasan. Misali ga kamfani kaza ya ce sai an biya shi kuɗi da dala, haka kawai Najeriya. Dole sai an ci gaba da amfani da kuɗin ɗan Najeriya wajen kasuwanci a cikin ƙasa.
Tuni da jam'iyyar adawa ta PDP ta bukaci gwamna Emefiele Murabus ya kuma miƙa kansa ga EFCC don bincike a bisa dalilan yadda Naira ta sukurkuce a mulkinsa.
When Emefiele took office as CBN governor in 2014, the Naira exchange for 164 Naira to a dollar. Today, in the hands of Emefiele.
Kakakin PDP Kola Olagbondiyan ya ce a 2014 lokacin da Emefiele ya hau mukamin, dala ɗaya na naira 164 ne, amma yau an wayi gari ta kai naira 570 wato a wajen saya. Abun duba a nan shine tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan a tutar PDP ya naɗa Emefiele mukamin bayan sauke tsohon gwamna Sunusi Lamido Sunusi da rikon Sara Alade. Yan APC sun yi sauran zuwan shugaba Buhari zai sauke Emefiele koko ya sa shi a gaba, amma hakan bai faru ba don ya bar shi ya kammala wa'adin farko na shekara 5 a 2019, inda ma ya sake sabunta masa mukamin da zai kai har zuwa 2024. Wannan ya nuna tamkar gwamnatin ta gamsu da irin ayyukan Emefiele ne. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Dakarar Rwanda sun taimaka wajen tabbatar da sake gina yankunan arewacin Mozambique da 'yan tawaye musulmi suka lalata, in ji shugaban Rwanda Paul Kagame jiya Juma'a, yayin da jami'an Mozambique suka fara ƙarfafa gwiwar fararen hula su koma yankin da ke da arzikin iskar gas. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin ci gaba da barazanar tsagero a Cabo Delgado, inda dakarar ruwan da ke sintiri kan titunan da aka kone wanda 'yan tawayen a baya suka taɓa kwace ikonsa. Kagame ya faɗa taron manema labarai na haɗin gwiwa a Maputo tare da takwaransa na Mozambique Philip Nyusi cewa sojojin ruwan da za su taimaka wajen tabbatar da tsaro da sake gina yankunan da 'yan tawayen suka lalata. Kagame ya ce sojojin za su ci gaba da kasancewa muddin Mozambique ta buƙaci hakan. Sojojin ƙawance na Rwanda da Mozambique sun shiga don ƙwato sassan arewacin Cabo Delgado, yankin da ke karɓar ayyukan haƙo iskar gas na dala biliyan 60 da mayaƙan ke kaiwa hari tun shekarar 2017 a watan Yuli. Jiya Juma'a, matasa masu fafutukar sauyin yanayi daga Gaithersburg sun ci gaba da zanga-zanga a manyan tituna jiya Juma'a a karon farko tun bayan barkewar annobar coronavirus, suna neman ɗaukar tsauraran matakai daga shugabannin duniya gabanin tattaunawar yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Nuwamba. Daga Nairobi zuwa Washington, masu zanga-zanga ciki har da Thunberg wadda ta shiga zanga-zangar a Berlin sun ɗauki alluna da kwalaye haɗin gida yayin zanga-zangar, wanda ta samu ƙarancin mahalarta kafin zuwan COVID-19 a yawancin birane. Kafin ɓarkewar cutar sau da yawa dandalin kan cika da masu fafutuka yayin manyan zanga-zangar ranakun Juma'a. Broderick ya ce matasa suna matuƙar fargaba game da makomar duniya yayin da suke ganin tasirin sauyin yanayi yana ƙaruwa kuma yana ci gaba da ƙaruwa, duk da tarin alƙawarin siyasa na cewa za a ɗau mataki. Amma saboda masu zanga-zanga ba su iya zaɓe ba, me kuma zan iya yi face na fito nan? Ta ce tana ɗauke da kwali mai rubutu launin kore da ke cewa duniya sama da siyasa.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni, inda har yanzu muke duba fanni na tattalin arziki. Masu nazari a fannin harkar man fetur a Najeriya suna nuna damuwarsu game da matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka na neman majalisa ta yi garan bawul ga dokar masana'antar man fetur da ya rattaba wa hannu a 'yan makonnin baya. Manazartan na ganin cewar ya kamata majalisar ta sake wani zama na musamman a kan dokar, saboda a kaucewa rudani da kan iya kunno kai a ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Majalisar Dokoki, Madina Dauda, na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Kwanaki 38 kacal da rattabawa dokar hannu, sai shugaba Muhammadu Buhari ya aikewa Majalisar Dokoki wasiƙa na neman a cire wasu manyan ma'aikatan gwamnati daga ayarin shugabannin masana'antar a bisa wasu dalilai da suka jibanci bin ka'idojin mulki da ya hana ma'aikatan gwamnati zama daraktoci a masana'antar. Shugaba Buhari ya nemi a cire ministar kuɗi da wani babban darakta daga ayarin masu gudanar da masana'antar man tunda yanzu ya zama kamfani. Amma wannan mataki da shugaba Buhari ya ɗauka ya ja hankalin tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa, Comrade Isa Tijjani, inda ya tsokaci da kakkausar murya yana cewa:
Ni na yi imani har ga Allah shugaba Buhari bai karanta wannan dokar ba, ɗaya kenan. Na biyu, yana dogaro ne da abin da makusantanta suka faɗa yake sa hannu akan irin wayannan abubuwa, wanda dama shi ne ke kawo matsala a ƙasar. Wannan PIB na tabbatar ba yanda ma za a yi, ina tabbatar miki ba yanda za a yi a aiwatar da shi, domin ƙarshe rudu zai kawo a ƙasar. Rudu zai kawo da malmala abubuwa. Babu abin da fa shugaba Buhari ya kamata yi wa mutanen Najeriya da zai fidda mutane. Ba PIB ba, koma me za a yi, amma matatunmu ya gyara su. Matatun nan guda uku, in an gyara su, duk abin da za a yi a ƙasar a yi, a je ba PIB ba ko PIK ne a zo a kawo shi.
To sai dai ga shugaban Masadin Jihahi a Majalisar Dattawa, kuma ɗaya cikin waɗanda za su ɗauki matakin gyara dokar, Yahaya Abdullahi Abubakar, ya ce babu wanda baya kuskure.
Allah ɗaya ne yake yin doka, ya zamanto cewa ta zo ta tsaya ba kuskure gare ta.
ko wace doka in ka zo ka zauna sai ka fara ma amfani da ita lokacin za ka ga wasu lunguna inda ya kamata a yi mata gyara. To da suka zo ya zo ya kawo implementation committee sai aka zo aka duba cewa akwai abubuwa wasu areoyi wasu wurare wanda in ba wani gyara aka yi ba za a samu wasu wahaloli wajen aiwatar da wannan doka. Shi ne ce to in ba su mai wannan ga waɗannan zan section kaza sai shekaza 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 da Allah a duba wannan a samu gyara akan shi. Muka ce ai ba laifi bane. Laifi shine ka zo kana son ka yi gyara tunda kai ba Allah bane balle ka zo ka ce wai kai dole sai abinda ka yi ba wanda ya isa ya yi gyara gare shi. Kowa ana aikin gyara ce. Saboda haka da aka zo aka ga cewa akwai gyara gare shi aka kawo muna inda ake son gyara sai mu gyara.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin mahukunta da masu korafi akan dokar idan majalisar ta amince da gyaran dokar kamar yadda shugaba Buhari ya nema. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Duka cikin batun tattalin arziki, rashin aiwatar da hukunci mai tsanani ga wasu 'yan kasa da ke ganin cewar sun fi karfin doka na ɗaya daga cikin wasu dalilai da ke sa wasu tawayewa 'yan Najeriya da dama haƙoƙinsu. Idan aka yi la'akari da yadda ake kashe hanyoyin sufuri lokaci zuwa lokaci, wanda hakan ke ayyana da koma baya ga tattalin arziki, wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yanzu haka dai ɗaruruwan matafiya ne suka shiga wani hali na tsaka mai wuya a sakamakon rufe babbar hanyar motar da ta tashi daga Sulaja zuwa Mina da kuma Bidda zuwa Makwa da masu manyan motoci suka yi. Masu manyan motocin dai sun ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda gwamnatin jihar Niger ta rufe hanyar Mina zuwa Bidda ga masu manyan motocin wadda ita kadai ce ta rage mai kyau da ta hada arewacin Najeriya zuwa kudancin kasar. Comrade Faruku Kawo shine mataimakin shugaban kungiyar direbobin dakon mai a jihar Niger kuma jigo a kungiyar a Najeriya ya yi karin haske akan bakar wahalar da yace masu manyan motocin na sha akan waɗannan hanyoyi.
Masifa ce abin yayi yawa. Idan ka dauka daga Bidda ka ce kana bukatar lambata ba hanya babu motoci sun fadi wurin abin ya cushe ya cunkushe nan inda suke bi su fito ta lemu ba hanya.
To Alhaji Muhammad Kolo shine mai baiwa gwamnatin jihar Niger shawara akan harkokin siyasa ya ce dole ne fa gwamnatin Najeriya ta yi wani abu cikin hanzari akan wannan matsala domin shawo kan matsalar ko kuma bakar wahalar da 'yan Najeriya ke sha musamman a waɗannan wurare.
Kira kai zai ga gwamnatin tarayya ya kamata su duba halaye da hanyoyin da suka ratsa cikin jihar Niger suke ciki. Ba mu da wani hanya guda na gwamnatin tarayya take da kyau. To shi yasa kuma nauyi ya ma duk hanyoyin namu yawa yanzu nan. Misali ana so a samu sauki yanzu nan ya kamata a duba aikin nan da ake na tsakanin Bidda zuwa Lambata a tabbata an yi shi ba inda ake wannan aiki wajen aikin kilomita nawa dan kallinin kilomita an doki wajen shekara 5 ana wannan aikin ana biyan dan kwangila miliyan 100 miliyan 200. Wannan ba doko hanya na samun sauki na wannan halin da direbobi suke ciki ba.
To gwamnatin jihar Niger dai ta ce babu gudu babu jiha da baya akan rufe hanyar Mina zuwa Bidda har lokacin da ta kammala gyaran hanyar. Inji kwamishinan ayyuka na jihar Niger Alhaji Mamman Musa.
Niger dai mu matsayinmu shine ba za mu yadda mu bude hanya ba saboda hanyar bai biyuwa na aiki kuma ba karamin kuɗaɗe aka zuba dan a yi wannan ayyukan ba. Da ce ƙananan motoci ne to za a iya ba musu wuri su bi amma manyan motoci suna bata aiki. Mamu riga mun shaida musu ba tun yau ba suna ta sun sani cewa har sau lokacin za a gama aiki ko hanyar zai yi biyuwa mun rufe hanyar Bidda zuwa Mina ma manyan motoci.
A yanzu haka dai dubban motoci ne suka cika garuruwan Lambata da kuma Bidda a sakamakon datse hanyoyin da manyan motocin suka yi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Buna Dawo Lafiya. Baba ya ku makirri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Wannan shirin a dawo lafiya na jamhuriyar Nijar ne akan batun yawan hatsarin ababen hawa da ke sanadiyar asarar rayuka a kasar. Alhaji Zakawana Attau, babban magatakarda ne a ofishin ministan sufuri, shi ma ya mana ƙarin bayani akan wannan batu, yana mai cewa
lalle mutane sun lura da kwanakin nan ana samun haɗurra na wannan kamfanoni masu zirga-zirga da daurewar jama'a. To kasan shaɗari Allah na kawo shi, kuma mutum shi ma yana jawo shi. To sai kasance da a yau babu wanda ya kuka kamar masu kamfanonin nan, tunda kowane hatsari aka yi sai sun kire mu komin dare, sai mu ai ga mota ta faɗi wuri kaza, kuma ga yanda aka gaya musu ga abin da ya kawo hatsarin. To mu wannan abu da kai sai mu ɗauka, amma muna jiran sai hukumomi kamar jandarma da yake su kadai ne suke iya zuwa su je su gano abin da aka yi, su yi rahoto, kuma da intervention da premier intervention kamar su zo su yi agaji na wari. To su ne muke jira su kawo rahoton, wannan rahoton da jandarma ta kawo da shi ne muke aiki. To kun san kwanaki inda kun lura ministan sufuri da walwalar jama'a da girma Alma Umaru kwanaki ya zagaya wa'ansu kamfanoni na transporting, ya zagaya ya ga yanda suke aiki. To kuma yanzu zai ida zagaya wa yaje ga sauran da yawan ɗan zagaye kadai, sai ya ce to gara yayi El Mahaura. Shine aka zo aka yi taro da ministoci wajen guda biyar, wanda su ma wannan abin ya shahe su, hadarin ya shahe su. Akwai ministan kasan kuɗi, akwai ministan gyaran hanya, akwai ministan cikin gida da ministan tsaron ƙasa. To yanzu da aka zo aka yi taro, minista ya tambaya me yake ka duka wannan abubuwan. Da aka zo aka diba aka ga kowane ɓangare zai ga lashin shi, sai mun sace to zai sa kwamiti ne za ya sawa, wanda za a zuwa ya nazari ya diba ya ga menene ke kawo wannan Umar Abu Aisa, kuma menene maganin wannan abu. To shi kuma kwamitin shi ne da mu mutane NN transport da masu da ministan kiwon lahiya da ministan gyaran hanya da ministan tsaron ƙasa da ministan cikin gida da ministan shi kasayin kuɗi da 'yan society civil kuma da meri taya mai kuma da su wa'annan kamfanonin. To shi ne yanzu an sa kwamitin, ana jiran mun ta sa mishi hannu, sannan sai mu fara aiki. Allah ya rufe sati guda ne za mu ɗauka don mu hito duka abubuwan da ya kamata a yi saboda a samu lahiyar wannan hadira. Abin da ya kamata mutane su sani, kamfanonin nan suna jin zafin abubuwan da ake, saboda da an yi badawa wata mota ba a ƙara samun ta. Bata aiki na ɗaya in aka yi wata mota. Yanzu cikin wannan hadarin da ake, akwai mota, sabuwar mota wadda balaguranta ne na hwari, amma ta hwadi saboda wata kusa ce ba a san da aka yi ba, ita ta kawo duka wannan hadarin. Yanzu sun ɗauki wata mota da kwabi sun aika macen kamfanin wanda ya kera musu mota. To kun gani ko yau in akwai wanda yake jin zahi, babu kamar su masu kamfanin nan, saboda duk motar ta faduwa kuma asara ce babba. Lalle ana rayuwa kamar tantsa suna tsaya, amma inda san shi mai kamfanin ne baiwa a samu wannan hadirin. Yanzu akwai, tunda aka yi wannan, akwai wasu masu kamfanin da suka yi niyya, suka ce sun dauki alƙawari. Yanzu direbobi dole sai sun dauki direbobi da yawa, yanda za a rika dukan kowace mota a bata direbobi ko biyu ko uku, su kadai za su kula da wannan mota. Kuma in da ma duk mota direbobi ne, in suka je suka dawo za su huta kwana biyu, kwana uku, kwana biyu, wancan su ɗauka. Haka ne suka ce dole sai sun sa kuɗi sun ɗauki direbobi. To kuma abin da za ku sani, direbobin ma suna da wuyar samu, saboda muna da takarra wartace direba sai wanda ya samu horo na shekara bakwai, ya yi shekara bakwai yana tuƙi, kuma sai wanda ya ba shekara 25 baya zuwa 30 haka. To wannan ku suna da wuyar samu a yanzu inda ake.
To amma sai wasu na dora alhakin wannan hatsira na ababen hawa, musamman da su waɗannan kamfanonin jigila, akan lalacewar hanya.
To kun san lalacewar hanya ne ba ni sa ta cikin abin da yake kawo hadirra, saboda muna da kundinmu da ake ce ma Code de la route ya ƙayyade irin gudun da ya kamata a yi bisa hanya. Mutane ba su bin wannan ƙa'ida. da kuka ga mutane suna nema su yi kasis bisa hanya da kansu mutane sun sha rubuta mu ce a basu izinin su yi kasis saboda motoci suna suna ratsa garuruwan su suna kashe musu mutane to kun ga gudu ne ake shi ko duk inda ke akwai gari da an tun karo gari akwai doka da suke cewa ka zo wuri gari kaza ka rage gudu me hanya ita kudurin mu wannan takardar mu ta ce in hanya ba ta da kyau daidai gudun ka daidai kin hanya to kai ka san hanya ba ta da kyau ina kai da gudu dan ba laihin hanya bane hanya ba ta laihi ko kadan in hanya ba ta da kyau kai da kanka wani gurin ko an ce maka kai gudu ba kai ba
menene zai iya taimakawa a shawo kan wannan matsala
yanzu shi ne ce muku wannan committee da muka hauda kowa yana ciki duk wanda dai abun ya shawa da suna ciki in Allah ya yarda cikin gasatin zamu tantanawa in Allah ya yarda mu gano menene kuma da waisan kuma mu ga menene maganin wannan
to a nan ne kuma kuka kawo karshen tattaunawar mu a jamhuriyar Niger idan Allah ya kai mu sabon mako za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a majalisar Sulaiman Mani Barma da bakonsa Alhaji Zakawana Attaw da ofishin ministan sufuri da ma daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka baba ya ko makerin yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
da haka muka zo ga shirinmu na karshe labaran duniya a takaice
wani harin kunan bakin wake da aka yi da mota ya kashe akalla mutane 7 a babban birnin kasar Somalia a yau Asabar akan titin da ke kusa da gidan shugaban kasar inji wani jami'i Muawai Mudi kwamishinan gundumar Hamar Jajab na Mogadishu ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa wani harin kunan bakin wake da aka kai da mota ya tashi a mahadar Silgab ya kashe mutane 7 tare da jikkata wasu 8 babban zauren majalisar dinkin duniya yana ci gaba da gudanar taron shekara-shekara a yau Asabar tare da masu jawabai daga India da Rasha da Habasha da Haiti da sauransu je Juma'a Prime Minister karamar tsibirin Barbados ta ba da jawabi mai tayar da hankali ga majalisar tana tambayar wanda zai tashi ga mutane a duk duniya kuma ya kawo aikin da ake bukata. Jiya Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya ce kusan Amurka miliyan 60 ne suka cancanci allurar ƙara rigakafin coronavirus karfi. A cikin wani sharhi daga fadar White House jiya Juma'a Biden ya ce kamar allurar farko da ta biyu ita ma allurar ta uku kyauta ce kuma mai saukin samuwa. A ranar Alhamis cibiyar daƙilar cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta amince da allurar Pfizer ta uku ga Amurka masu shekaru 65 zuwa sama da ma'aikatan da ke gaba-gaba kamar malamai da ma'aikatan kiwon lafiya da sauran waɗanda ayyukan su ke sanya su cikin haɗarin kamuwa da COVID-19 da waɗanda shekarunsu suka kai 50 zuwa 64 da ke da matsalar lafiya. Dakarar Rwanda sun taimaka wajen tabbatar da sake gina yankunan arewacin Mozambique da 'yan tawaye musulmi suka lalata, in ji shugaban Rwanda Paul Kagame jiya Juma'a yayin da jami'an Mozambique suka fara karfafa guje fararen hula su koma yankin da ke da arzikin iskar gas. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗin ci gaba da barazanar tsagero a Cabo Delgado inda dakarar Rwanda ke sintiri kan titunan da aka kone wanda 'yan tawayen a baya suka taɓa kwace ikonsa.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima da ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile ni ne naku Yusuf Aliyu Harande fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace, salam.